Pariki sasani sojoji san san sani
Kidan fiki sansani yan mata
san san sani Pariki sansani sojoji san san sani fiki sansani yan mata
Bariki sasanin sojoji san san sani
Idan fiki sansanin yan mata
san san sani Bariki sasanin sojoji san san sani Idan fiki sansanin yan mata
Kyawu na kaman ni kimfi yan mata yan birni Kyawu ya fulani masu kyau na cikin fanfe
bariki sansanin sojoji sansani.
Ki don fiki sansanin ƴan mata.
Sansani, bariki sansanin sojoji sansani. Ki don fiki sansanin ƴan mata.
Sojoji sansani.